أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 18 da watan sha'aban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 10 da watan 3 shekara ta 2023 hijiriya miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 104 muna cikin kitabul azan zan mu tashi babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadami bil qadami fi saf kahin nan zan mu karanta abin da ya sauka ga cikin littafin adatul imam al bukhari fi sahihihi zan mu tashi al'ada ta nawa ne 20 daidai al'ada shi ta 20 wadda ta kumshi abin da ya shafi fiqhu ba sanadi ba ومن عاداته هنا daga cikin al'ada shi annahu yaqidu tarjama bil aya yuktafi ala zalik bukhari yana kullu tarjama da aya kadai sai ya wadata akan hakanan kawai sai ce babun qaulullahi ta'ala yana nahi fassara maka wannan qaulullahi din fa ka annahu yushiru ila anna hadhihi tarjama da'wa daliluha ma aha kamar yana nahi cewa ita karan kanta wannan tarjama dalilin ta yana tare da ita wa hadha qalilun jiddan wannan dan kadan ne sosai a cikin al-jami'us sahih kamar yadda waliyullahi dahalawi yake faɗa cikin sharhi tarajum abwabil bukhari na gaba na 21 ai an gane wannan ko kawai ya bude babe ne ba babun fi kaza babe ne kuma babun qaulullahi ta'ala wanda wannan yana cike akwai kadan ne a cikin sahih al-bukhari yana nihin cewa mas'alar wannan hujjata ita ce wannan ayat ومن عاداته daga cikin al'ada shi annahu yaqidu tarjama yana kullu tarjama wa yadhkur fiha hadisan musnadan faqad yahdi hadisi dai kawai wanda yake mai sanadi da sanadin shi wa hadha huwa al-aksar wannan shine mai yawa wa huwa galibu tariqatul musannifin min al-muhaddisin tace hanyar mafi yawaicin masu wallafa cikin ilimin hadisi wanda wannan shi yake da yawa na 22 min adatihi daga cikin al'ada shi annahu yaqidu tarjama summa yaktafi ala iradil athir fiha yana kullu tarjama ya kawo babun fi kaza sannan kuma sai ya takaita kawai akan kawo asar daya daga cikin maganan magabata ma'ana maganar wani sahabi ko wani tabi'i kawai zai takaita karkashin baban nan ba tare da ya kawo hadisi ba wannan kuma abin da yasa ke yin shi zan mu gani haza aqallu qalil wannan shine mafi karancin kadan shine kadan sosai a cikin jami'u sahih wa fi misli hadha yuqalu a cikin irin wannan malamai suna cewa innahu lam yajid dalilun ala tarjama ala shartihi yana nihin ne cewa bai samu ba dalili akan na hadisi akan tarjamar da ya cika sharadin shi dan kowane hadisi ko cikin sahihan sai wanda ya cika sharadin shi ba kowane sahihi yake kawowa ba yana iya kulla babi amma kuma sai ya takaita akan asar dan asar din shi ya inganta a wajen shi wanda ya dace kawo dan hadisin da ke bayani akan abun bai cika sharadin shi wanda ina ga baban na yau na farko da zan mu tashi zan mu ga wannan haw wajada alaiha dalilan ko kuma ya samu dalili illa annahu zakarahu fi mawdhin akhar sai dai ya ambace shi a wani guri daban a cikin littafin nashi fa kasara tamrina sai yake nihin jarraba dalibi yana nihin a cikin littafin dai na ambace hadisin da ya dace a kawo shi a sashi nan ka dauka nemo shi ka kawo ka sa aw ihtaramatul maniya qabla an yurad fi hadisin marfu'an ko kuma wasu malaman suka ce ya rasu kahin ya samu hadisin da ya kawo ya sa wanda ya dace da wannan wanda wannan maganar kusan gaskiya akwai nazari akan ta malamai bu su yarraba akan wannan dan saboda bukhari bayan ya allafa littafin shi ma shekara nawa yana ana zuwa ana zawwa mutun nawa mutun 110,000 suka karance shi daga bakin shi wa min adatihi daga cikin al'ada shi annahu yaqidu tarjama yana kullu tarjama wala zikru fiha shay'an bayya ambata komi a ciki fa yahmiluha sharahu ala sahawi an-nasikhina wasu masu sharhi kawai kullu ce babun fi kaza amma bai kawo aya ba bai ka hadisi ba bai ka asar ba kawai ya wuce haka nan babu komi a ciki to wasu sai su dauki akan cewa kuskure ne ta marubuta wasu kuma su ce kuskure ne mantuwa ce ta shi al-imam al-bukhari ko kuma yayi nihin bai niyyar kawo komai a cikin wannan ba. Wasu suna cewa Bukhari ya sabu wannan alaqillati hijdan duk da kadan ne sosai Bukhari da zabin shi yayi wannan dan saboda dalilin ya ambace shi kahin tarjuma ko kuma kusa da ita ko nesa da ita kadan fayahamilu ilayhi tashhizan lil azhan kawai sai ya bar shi dan saboda wasa kwakwalwa ya bari kamar na can baya kenan ka samu hadisi ko asar ko aya wadda ta dace a sa ta anan gurin kenan yana so ya koya ma dalibi a ciki mai karanta littafin shi ba komai sai na doka na baka ba kai ma ka dan bazzala juhudin ka a ciki nan shine nan zan mu takaita 20 kenan sai mu tashi sati mai zuwa 24 ai baban da zan mu tashi baban da yake cewa babu irzaqil mankib bil mankib bamu gushe ba dai cikin bayanin sahu sha'anin sahu al-Imam al-Bukhari yake ta kawo mana na yake cewa babu irzaqil mankib bil mankib baban da ke bayanin gama ka fada da ka fada wal qadam bil qadam diddige da diddige fi safi cikin sahu babe na 76 wa qala Nu'man ibn Bashir Nu'man ibn Bashir yake cewa ra'aytu ar-rajula minna naga mutun daga cikin mu sahabbai yulziku ka'abahu bi ka'abi sahibihi yana gama diddigin shi idan kafa shi da idan kafa dan uwan shi idan kafa shi da idan kafa dan uwan shi mun dai san idan kafa kuma mun san diddige diddige ya gamu kafa sauta gamu kuma ka fada ta gamu to in akai wannan sahun ya kake tunanin zaka ga sahu ya dace babu wani halal da za a samu a cikin sahu matakar an yi wannan hadisi na 725 al-imam yake cewa haddathana amr ibn khalid haddathana zuhair an humaid an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi yake cewa aqimu sufufakum ku daidaita sahunku fa inni arakum min wara'i zaharini ina ganin ku ta bayan bayana wa kana ahaduna dayan mu ya kasance mu sahabbai yulziku ka mankibahu yana gama ka fada shi bi mankibi sahibihi da ka fada dan uwan shi wa qadamahu bi qadamihi diddigen shi da diddigen dan uwan shi haka sahabbai suka kasance suna yi shine sahun da annabi alayhi salatu wasalam ya koyar da su kuma da bai tada sallah sai ya ga kowa haka ta tabbata to ina muka dauko shi muka kwatanta da yadda muke yin sahu cikin sha'anin sahu ne wannan al-Imam al-Bukhari yake kawo mana bayani wannan akan tarjuman nan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala a Fathul Bari yake cewa al-murad bi zalika al-mubalagha fi ta'dil as-saf wa sadd khalalihi abinda ake nihi akan wannan baban da ya kulla Bukhari abinda yake nihi da wannan baban shine akai matuƙa wajen daidaita sahu da kuma toshe duk wata kafa cikin sahu yace faqad warada al-amru bi sadd khalalihi as-saf wa targhib fihi ahadithun kaseera hadisai da dama sun zo akan zaburarsuwa akan wannan cewa sahu a cika shi a daidaita shi ka a bari a samu tangarda ciki yace hadisai da dama sun zo mafi hadawar su wanda ya tattaro gabaki daya shine hadisin Ibn Umar a wajen Abu Dauda wanda Ibn Khuzaima ya inganta shi da Hakim anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kale yana cewa aqimu sufufakum aqimu sufufakum daidaita sahu wa hazu bainal manakib kudai kudabrantar da tsakanin kafadu kafadaka tazo dabra da ta dan uwanka wa saddul khalal ku taushe kafa wala tazru furjatil shaytan kakkubar kafa da kofa dan saboda shaytan a cikin sallah da an bar su cikin sahu an bar kafa sahu bai daidaita ba to shaytan aka bara mashi yace kamar a cikin wata riwaya ta Muslim da yake cewa ina ganin shaytan kamar yar karamar tumkiya yana bi cikin sahu yana kodi inda sahun da ya kasance babu kowa a banna koda ku jama'a da dama gaba ɗaya kowa ya hada sahun shi to wani wanda ya bar nashi ya bar muku sahu abu da ya jawo muku shaytan ya shigo ya wargaza muku sahu yace man wasala safan wasalahu la duk wanda ya sadar da sahu Allah sadar mushi da alkhairin shi inji addu'a ce fa daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsaya akan sadar da sahu Allah sadar mushi da alkhairin shi yace wa man qada safan qada wallahi duk wanda ya yanke sahu Allah yanke mushi alkhairin shi da rahama to wannan muguwa addu'a daga annabi kuma ta inganta addu'a daga annabi alayhi salatu wassalam kuma ingantattar addu'a to wannan hadisin kamar yadda muka gani yanzu a cikin manhajin Bukhari cewa in hadi yana kulla babi hadisin wannan da shi ya kamata a kawo to amma bai cika sharadin shi ba sai bari sai Abu Dauda suka huddo shi amma shi ya kawo wanda ya gani ya dace da sharadin shi amma da shi za a kawo shi ya huddo mas'ala kyararra kamar yadda Ibn Hajar ya yi nuni hadisin Anas yana nuni akan cewa daidaita sahu shine muhazatul manakib wal aqdam kawai in an ce me daidaita sahu me ake nihi da daidaita sahu yace kawai shine daidaita kafadu su daidaita kuma digadigai su daidaita kaga in ku mu da muka bar wajen daidaita digadigan kahudin har abada ba su daidaita ba su gamuwa wa hadisin nu'man hadisin nu'man wanda bukhari ya kawo shi mu'allaq mu'allaq ne dan cewa ka wa qala nu'man ibn bashir ahmad ya huddo shi da abu dauda da ibn khuzaima wannan mai kama da shi ne bukhari hadisi ne ma'ana mai ma'ana daya a cikin baba wanda yazo ma'anar shi duka daya nan maganar nu'man ibn bashir ra'aytu ar-rajula minna yurziqu ka'abahu bi ka'abi sahibihi ta zo daidai da magana Anas cewa yulziku mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamuhu bi qadamihi to sai ya takaice wancan kawai gawo maka shi mu'allaq to Ahmad ya rawato shi da sanadin shi da Abu Dawud da Ibn Khuzaimah daga ruwaya Abi Qasim al-Jadali yace naji Nu'man ibn Bashir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya fuskanto mu da huskan shi yace ku daidaita sahunku har so uku yace wallahi ko ku daidaita sahunku ko Allah ya sabanta tsakanin zakatanku yace sai na ga mutun daga cikin mu yana ta kokarin kowa ya hada ka hada shi da ka hada dan uwan shi da diddigen shi da diddigen dan uwan shi idan kafa shi da idan kafa dan uwan shi wannan Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaimah suka rawaito shi a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa idan kafa shine al'azmun nati fi asfali saq idan kafa wannan kashi da yake hutawa abun nan asfali saq kasan diddi kwabri kamar yadda mai izi yayi bayanin shi alqad abun nan al'azmun nati fi adrafi saqain laysa huwa fi zahar alqadim kama qala qaum ya gabata yace hadisin nu'man ibn bashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum kirjin shi ne ya danyo gaba a cikin sahu sahun fa ya daidaita komai ya je daidai kafa ta hadu diddigi ya gama amma ya ga kirjin wani ya dan turo haka ya wuce na jama'a annabi alaihi salatu wasallam yayi hushi ya taso ya zo tsaye da sahun shi da kanshi da karan kanshi annabi ya shiga yayi hada akwai dalili akan cewa daidaita sahu a samu wasu wanda zai tsaye da shi ko liman ko wani Al-Imam Ahmad ya huddo hadisi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban cikin sahihin su daga hadisin Aban daga Qatada daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su sufufu kuma qaribu bainaha ku gama sahunku kuma ku kusantar da tsakanin shi wa hazubil ana ku daidaita tsakanin wuyanku ma'ana kafadunku Ahmad haka ya rawaito da Abu Dawud daga hadisin Abu Zahiriya daga Abi Kas daga Kasir ibn Murra daga Ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqimu sufufa ku daidaita sahu wa hazu bainal manakib ku daidaita tsakanin kafadu kuma ku taushe kafa yace walinu bi adi ikhwanikum ku tausasa hannun tsayin uwayenku hannun yan uwanku Abu Dawud haka ya huddo shi ta wata huska daban daga hadisin Abi Zahraniya daga Kasir ibn Murra mursali wasu kace daga Kasir ibn Murra daga Ibn Umar daga Annabi alayhi salatu wassalam amma bai inganta ba a ci a wannan hanya Al-Imam Ahmad ya huddo ta hanya hadisin Abi Humama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sawu sufufakum wa hazu manakibakum ku daidaita sahunku ku kusantar da kafadunku walinu fi aidi ikhwanikum ku tausasa cikin hannayen yan uwanku saddul khalal ku taushe dukkan wata kafa wanda Ahmad ya huddo shi ya karin wata ruwaya yake cewa a ruwaya Ahmad da Imam Abu Dawud da Nisa'i ta hadisin Bara ibn Azib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya takhallala sufufu min nahiyatin ila nahiya shi da kanshi yake shiga sahu daga wannan nahiya zuwa waccan nahiya ka an anta da sallah ka hinyata da sallah sai ya bi da karan kanshi ya shiga nan gurin ya tsallaka cin ya kama ya daidaita yake cewa Annabi alayhi salatu wasalam ya musahu manakibana wa sudurana shi da kanshi yake kama kafadun mu da kirjin mu ya daidaita yana cewa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum kab ku sabanta zakatanku su saba ku ga yan uwa da Annabi alayhi salatu wasalam ya ba ma sahu muhimmanci a cikin sallah Abu Nu'aym ya huddo cikin littafin shi Kitabus Salah da sanadin shi daga Ibn daga Umar annahu yusawwi sufufa fi salah yana daidaita sahu cikin sallah sai ya ce sawu manakibakum fi salah ku daidaita kafadunku a cikin sallah haka aka kawo daga Usman yayi tsaye yana huduba cikin mutane ce ku daidaita sahunku da digadiganku da kafadunku duk su daidaita kamar da al-Imam Abdurrazzaq ya kawo duka wannan asar in cikin musannafa ka al-Imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala sai babe na gaba kenan wannan ƴan uwa mun ga iya muhimmancin da sahu yake da a cikin sallah kuma duk abin da yake kama tangarda a cikin sallah da wasuwasi da rishin samun nutsuwa cikin sallah wallahi daga wannan bangaren ne duk inda za a ce kowa zai yi kokarin ya hada sahun kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya hade shi haka ya daidaita shi to ba zaka ga ba an samu matsala a cikin sallah ana samun mutun yana yi yana tunanin wani abu duka wannan yana rage abu yawan tunanin duniya a ciki dan me yasa da kaji dan uwanka yana jikinka yana like da kai zuciyarka ta san menene kuke cikin amma kai kana hura shi yana hura shi zai sa tunaninka can daban zaka yi tai kaman ma kana wani abu daban wani aiki ne daban wanda ba sallah ba babi na 77 al-Imam al-Bukhari yake cewa babun idza qama ar-rajulu an yasara al-imamu wa hawwalahu al-imamu khalfahu ila yaminihi tammat salatuhu. Baban dake bayanin idan mutun yayi tsaye a hagun killiman liman ya juyo shi ya maido shi ta da mashi sallar shi ta cika. Abinda Bukhari yake so ne tabbatar mana in akai haka nan sallar wannan da aka jayo kin ba za a ce ba in ya komo nan gurin sake wata iqama ce zai wai ya sake wata a wacce farkon ita ce zai ci gaba da ita dan haka ta faru ga Annabi alaihi salatu wasalam. Hadisi na 726 al-Imam yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Daud an Amr ibn Dinar an Quraib maula ibn Abbas an ibn Abbas qala yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata laylatin nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare fa qumtu an yasarihi sai na tsaya a hagumkin shi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'si sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kaina min wara'i ta bayana fa ja'alani an yaminihi ya sanya ta dama shi fa salla sai yayi sallah wa raka da yayi barci fa ja'ahu al-mu'azzin mai kiran sallah ya zo mishi fa qama yusalli yayi tsaye yana sallah walam yatawadda annabi bin bisaki arwalla ba me yasa dan saboda shi barci bai cikin nawaqidul wudu a cikin haƙin annabi alaihi salatu wassalam idanin shi ke barci zuciyar shi bata barci. Maqasudun Bukhari da wannan hadisin a cikin wannan baban cewa Abdullah dan Abbas ya kasance yayi sahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hagumkin shi sai dai lokacin da ya kasance ba a san a tsaya a haka nan sai annabi ya juyo shi kawo shi ta dama shi sai yayi nuni akan cewa izalatu ba'd man fi safi am maqamihi wa tahawilihi min as-safi fi salati li maslahatin ja'iz ana cikin sallah koda ba hakan kin bane wani abu daban wani ya kama wani ya jayo shi dan saboda maslaha ta sahu wannan ba matsala bane bai bata sallah halak ne wa salatuhu tamma kuma sallar shi cikakka ce wa in kana kad kharaja min as-safi wa ta'akhkhara anhu didda an samu huta daga sahu yayi baya ko yayi gaba amma sallar shi tana nan wala yadkhulu fi hadha tarki taswiyati subhun mahyun anhu wannan bai shiga cikin rishin daidaita sahun da aka yi hani didda an samu ta'akhuri a cikin sahu sai dai nan gurin ai gyara ne ake nema akan huskar daidaita sallah fa huwa shabihun bi ibdal salatil maktuba idza dakhala fiha munfaridan summa uqimat as-sala yana kama da mas'alar da za a ce mutun ya shiga sallah shi daya kuma sai ga jami'i aka tada sai bata ta dan ya bada ta cikin jami'i wannan ba za a ce yayi ba daidai ba gyara ne abin da yahi wancin maslahar da ta hi wacce ce samu wanda yahi kusa da wannan takharibu bina'il masjid liyalati ala wajhin akmalu mun rushe masallaci na da kalkashin wannan mas'alar rushe masallaci dan saboda yi mishi ginin da yahi wannan wannan kalkashin wannan hadisi mun duba mu ga huddu istinbadin fa'ila kamar yadda wannan sallar aka yi kokarin cewa ga wata maslaha can wadda ta yi girma inda an bar shi ma nan sallar ta yi to amma dan saboda a samu wata maslaha da ta yi wannan sai aka rushe ta aka gina wadda ta yi to haka nan shi ma masallaci ko makaranta a ce an rufe shi an gina wani wanda yake shi dan gyara abinda ake dubi dai masala wa fil hadisi a cikin hadisin dalilun ala anna masirul mamumi fazan khalfal imam cewa matsayar liman matsayar mamu shi daya shine bayan liman ko kuma bayan sahu waqatan yasiran dan lokaci kadan la tabdulu bihi salat sallar shi wata baci idza zalat fuzuziyatuhu qabla ar-ruku'i dan wannan kadai taka tashi ya gusar da ita kafin ruku'i dan annabi alayhi salatu wasalam ya hudda ibnu abbas ta hanyar hagumkin shi ta bayan shi ya zama na shi dai yake sallah ta wannan halin sannan kuma ya maida shi zuwa ga dama shi sai wannan ya nuna cewa shi kansa annabi alayhi salatu wasalam sallar shi bata bace ba haka nan Anas din wannan mas'ala ce zahira babe na 78 al-imam yake cewa babun al-mar'atu takunu wahdaha saffan baban dake bayanin mace ita daya ta kasance sahu ne anan al-imam al-isma'ili al-hafiz abubakar al-isma'ili yayi raddi akan wannan baban yake cewa a cikin hadisin da za a kawo babu alama da nuni akan cewa mace sahu ce ita daya to sai malamai suka ce bukhari akwai hazaf da yayi hazaf kuma sanannen abu ne a ilimin balaga shine ma'ana al-mar'atu wahdaha takunu saffan hukuman a cikin hukunci a cikin hukunci ba a cikin zahiri ba a zahiri ba a dokan mutun daya a ce mishi sahu ne shine isma'ili yake raddi hadisi na saboda akwai hadisin da ke cewa da inganta ba isnani fa ma fokahuma jama'a mutun biyu da abin da yayi sama sune jami'i hadisi na 727 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad haddathana sufyan an ishaq an anas ibn malik yake cewa salaitu ana nayi sallah da ni wa yatim fi baitina da wani marayi a gidan mu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi ma'ahiyata khalfana tana bayan mu ummu sulaiman ita ce ummu sulaiman daga ita ɗaya ce a can bayan su amma aka yi tibarin ta a matsayin sahu ne a hukunci ba a ganin ido ba hadisin wannan yayi nuni akan cewa mace idan ta yi sallah tare da mazaje bata samu wata mace ƴar uwarta ba to za ta tsaya a bayan su bayan sahun maza wannan babu sabani akan malamai akan wannan mas'ala dan saboda an yi hani akan cewa ta zo ta jeri da maza wa qad kanat sufufun nisa'i khalfar rijal a zamanin annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam sahun mata a baya da sahun maza yake haka nan halifofi shireyu haka ibnu mas'ud yake ce akhiruhun minasu akhiruhun allah kumaida su baya kamar yadda allah yace amaida su baya cikin sahu wanda waki'u ya hudo shi da wani shi wannan ba a san ba sabani tsakanin malamai sai wani abu da ake rawaitowa daga abi darda anna lajariya allati lam tahicewa yarinya wadda bata fara haila ba zata shiga cikin maza a yi sahu tare da ita wanda wannan shi ma malamai ba su yarraba da shi fa amma in wajadat imra'atan taqifu ma aha summa waqafat wa ada yace amma in ta samu maccen da zata tsaya tare da ita sai ta tsaya tare da ita shin sallata ta inganta a wannan lokacin magana bi malamai suka yi na hanbaliya magana ta farko cewa bai inganta ba ita ce zahirin magana al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Asram dalibin al-Imam Ahmad da fadar al-Imam al-Qadi Abi Ala cikin ta'liqin shaka sahibi al-Muharrar yatahi ilhaqil mar'a bil rajul ma al-qudrati ala al-masafa ai gama mace da namiji idan an samu ikon yin sahu magana ta biyu suka ce bai inganta ba sallata bata inganta ba ana maganar fa yarinyar da ta shiga cikin sahu aka jeru aka yi sallar da ita shine zahirin tabubin da Bukhari baban da ya kulla kamar da militan al-Kafi yayi nuni dan saboda yace mace ita kadai matsayin sahu take bata bukatar sai ta samu wanda ya sa ta yayi sahu da ita haka nan al-Imam Ahmad ya hudu a cikin riwaya ta Harb ibn Isma'il al-Kirmani al-mar'atu hada hasafun yace mace ita daya matsayin sahu take haka yake cikin masail ibn Hani shi ma dalibin Ahmad ibn Hanbal Harb yana cikin littafin shi mun gama wannan ta wannan akida littafin shi ne zan musa wannan ijma'is salaf fil i'tiqad wa qad istadalla ta'ifatun min al-ulama bi salati al-mar'a wa da ala sihhati salati ar-rajuli fi an-nafli malamai sun yi hujja da dalil da wannan hadisi akan ingancin sallar mace ita daya akan ingancin sallar namiji a cikin nafila wannan kuma hadi ne akan abinda sunna ta bambance tsakanin da shi dan saboda sunna ta yi nuni akan ingancin sallar mace ita kadai bayan sahu ta hana namiji game da haka annabi yayi hani mutun namiji shi daya ya koma bayan sahu ya bar sahu yayi sallah koda a cikin nafila ne magana da ta kusa ga wannan inna salatar rajul khalfa sufuf wahdahu idza ta'azzara alayhi man yasafu mutun daya a bayan sahu zai sallar shi ta zamana daidai idan ya samu idan ya kasance babu wani wanda zai kama mishi kuma sahun na gaba ya cika wannan ittifaki ne bai da matsala sallar shi tayi kuma bai shiga cikin hani ba ibnu mas'ud ya kasance shi yana ganin cewa mutun biyu zasu tsaya a daman liman da hagumkin shi wanda sanadin shi muslim ya huddo shi ai fahimta ce ta Abdullahi dan Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum biyu ne an mun sani cewa mutum biyu ba liman zai tsaya to fahimta Abdullahi dan Mas'ud mutum biyu ma ɗaya zai tsaya nan kin shi ɗaya tsaya nan kin shi sa liman kin tsakiya Abu Dawuda ya hudo da Nasa'i marfu'in hadisi Ibn Abdul Barr yace bai inganta ba a ce hadisi ne marfu'i daga cikin malamai akwai wanda suka ce shahi wannan abin akai dan saboda Ibn Mas'ud ya karrana shi da tadabiki cikin hadisi guda tadabiki ko mansuhi ne wanda al-Imam Nasa'i yayi kitabut tadabiq a cikin littafin shi kitabi guda wa minhum daga cikin su man ta'awwalahu akwai wanda ya fassara shi akan cewa me yiwa Abdullah dan Mas'ud yana nan in guri yayi kunci dan saboda wancan magana ta cewa akwai masu koma bayan liman magana ce sunna sahihiya daga cikin su akwai wanda ya fassara cewa Abdullah dan Mas'ud ya aikata haka ne da alƙama da aswad lokacin da juma'a ta kubuce musu kuma wannan yana nihin boye ma mutane da cewa ba juma'a bace yake yi takaice dai magana shi ba ita malamai suka tai akai ba Abdullahi dan Mas'ud ana ta nemo mushi mahuta ne babu na 79 al-Imam yake cewa babu maimanatul masjid wal imam baban dake bayanin daman liman daman masallaci da kuma liman abinda Bukhari yake so yayin nuna mana cewa a cikin masallaci in an zo ka kasance kana daga daman liman ko kana daga daman masallaci yana da farala to amma bai samu hadisi ba wanda ya cika sharadin shi akwai hadisin da yake cewa inna allaha malaikatu yusalluna ala mayamin sufuf Allah da malaikun shi suna salati ga wanda suke daman sahu to amma hadisin bai inganta ba sai Bukhari ya kulla baban ya tafi akan wannan mas'ala cewa wannan gurin yana da farala to amma a cikin hadisin da zai zaro mas'alar a cikin ta huskar istinbadi ba kyarara ba istinbadul khafi al-imam al-bukhari ke cewa ba hadisi na 728 haddathana musa haddathana sabit ibn yazid haddathana asim an sha'bi an ibn abbas qala yake cewa qumtu laylatan na tashi wani dare usalli an yasara nabi sallallahu alaihi wasallam ina salla a hagumkin annabi alaihi salatu wasalam fa akhadha bi yadi sai kama hannuna aw bi adri ko damtsena hatta aqamani an yamini ya sai da tsaida ni a damashi wa qala bi yadihi min wara'i ya aikata da hannun shi ta bayana kenan ka ga nan gurin me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuddo shi daga hagumin mai da shi dama nunin kan faralar dama annabi ko alaihi salatu wasalam cikin sallah shine liman ne abunda bukhari yake so da wannan hadisin ya nuna mana annan nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala ibn abbas an yasarihi ila yaminihi yayin da annabi ya jayo ibn abbas daga hagumin mai da shi dama dalla ala anna mawqifal mamum an yaminul imam yana nuni akan cewa mamu ya kamata ya tsaya a daman liman kuma anna jihatul yamin ashraf mutun ya tsaya a bangaren daman liman shi yahi daraja wa afdalu kazalika kuma shi yahi farala in ya kasance dan saboda mawqifil liman mamu ne shi daya ana kafa dalili da wannan hadisin akan cewa jihati yaminul imam lil ma'mul allazi yakununa khalfal imam ashraf wa afdal min jihati yasarihi hatta da mamu da suke tsaye suke sallah a bayan liman koda ba mutun daya bane duk da mutun daya annabiyan ma to su ma a ce mutun ya samu daman liman yana daga damashi shi yahi farala wa kad warada fi hadha ahadith musarraha bizalik hadisai da dama wanda suke bayyana wannan kirara sun huto daga ciki akwai ruwaya ibnu majah hadisin ibnu majah daga ruwaya usama ibn zaid daga usman ibn urwa daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha wa rasuluhu yusalli ala mayaminus sufuf ga hadisi ma nake magana allah da manzon shi suna salati suna addu'a ga wanda suke dama sahu ar hudo shi daga ruwaya ibnu hisham daga sufyan daga usama daga rishi bai haki ya hudo amma ya ce muawiya yayi tafarrudi da shi Sufyan yake cewa la urahu mahfuzan ina ga hadisin nan ba mahfuz bane menene mahfuz mahfuz sabanin shaz kenan yana so bayyana mana cewa hadisin nan shazi ne yace innamal mahfuz wanda ke mahfuz kin shine inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala allazina yusalluna sufuf Allah da manzon shi suna addu'a ga wanda suke sadar da sahu wanda bai haki ya huddo shi haka Nasa'i da Ibn Majah sun huddo daga hadisin Sabit ibn Ubay daga Bara ibn Azib dan Bara ibn Azib daga Bara ibn Azib yake cewa mun kasance muna sallah bayan Annabi alaihi salatu wasalam muna so mu kasance mun tsaya a damashi wanda wannan Nasa'i da Daraquduni suka huddo shi Ibn Majah haka ya huddo tarwayan Lais ibn Abi Sulaim daga Nafi daga Ibn Umar aka ce ma Annabi alaihi salatu wasalam inna maisaratal masjid ta'addala ai hagumkin masallaci ya zama banza tunda jama'a duk sun fahimci cewa dama ita ta hifara la hagumkin sai kowa ya barta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce man amara maisaratal masjid kutiba lahu kifalan min al ajr duk wanda ya rayar da hagumkin masallaci za a rubuta mishi limki bi na lada wanda Ibn Majah ya huddo shi haka bai haki yake cewa amma cikin sanadin shi akwai jahala daga Abi Barza daga Annabi alaihi salatu wasallam ya huddo wani hadisi daban kai yake cewa ni sadata an takuna khalfal imami in ka samu dama ka tsaya bayan liman wa illa fa an yaminihi in ku baka samu wato ka tsaya a hagumki a damashi kenan a cikin kuna bayan sallan ma bayan sahu in ka samu dama ka tsaya saitul liman ko sahu na 10 kake yadda in an saito saitul liman kake to ka samu wannan in kuma baka samu wannan wato ka samu yadda zaka samu damashi yana da farala bai haki ya huddo shi Abubakar da Umar sun kasance suna tsayuwa bayan Annabi alaihi salatu wassalam haka Tabarani ya huddo Tabarani da Imam al-Hafiz al-Uqayli daga Ibn Uday daga hadisin Ibn Abbas marfu'i cikin farala tsayuwa akan dabra da liman haka Abubakar Ibn Abi Dawud dan Abu Dawud ya huddo shi hadisin matsayin marfu'i dukkan isanadin gaba daya amma ba su inganta ba an rawaito mursalin hadisi daga Hushaym daga Dawud ibn Abi Hind yace hadisi ne mursal haka an rawaito daga wakili cikin littafin shi daga Isra'il daga Hajjaj ibn Dinar yana daukaka hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadlu ahli maimanatul masjid ala ahli almasjid bid'un wa 20 daraja din wannan bai inganta ba damar faralau wanda suke damar liman ga wanda suke hagumkin liman daraja 20 da wani abu Sufyan haka ya rawaito daga Ibn Jurayj daga Aba yace fadlu shamashi daga Amr Abdullah ibn Amr fadlu almasjid nahiyatul muqami summa mayaminihi farallan masallaci yace ta wajen inda liman yake tsayuwa sannan kuma sai damashi Hanta Hassan yake cewa afdalus sufufu as-safr muqaddam, mafificin sahu sahun dake gaba, wa afdaluhu mafificin shi mimayir lima, wanda ke saitul liman cikin sahun gaba ma, wanda suka hi farala wanda suke saitul liman. Sai dai kuma sanin mu ne cewa he malamai ake bari ba an ce jahili ya zo saitul liman ba. Wa ka'annahu yuridu maqamal imam, kamar yana nihin daidai inda liman yake tsayuwa. Yace Ibn Hajar mafi yawaicin malamai sun tahi akan fifita dama sahu da kuma bayan liman, amma Malik yayi inkarin wannan a cikin tahzibul mudawwana. Yazo yake cewa man dakhala almasjid wa qad qamat as-sufufu qama haythu sha'a. Malik yace duk wanda ya shigo masallaci an tsaye da iqama, an daidaita sahu ya tsaya duk inda ya ga dama, insha Allah khalfal imami, in ya ga dama bayan liman, wa insha Allah an yamini, in ya ga dama hagumkin shi, dama shi nake so awai sari ko hagumkin shi. Malik yayi mamaki gami da wanda yake tahi yake neman damar liman, yace yamshi hatta yakifa hazwal imam, mutun yayi ta tahiya har sai ya nemi cewa ya tsaya kusa da liman, babu wata fararar ta zo akan wannan, saboda hadisan duka suna da rauni. Shi yasa Malik yake inkari, inkarin shi yana cikin al-mudawwanatul kubra da aka yi mishi tambaya akan haka. Babi na 80, al-imam al-bukhari yake cewa babun idza kana bainal imami wa bainal qaum ha'idun aw sutura, baban da ke bayanin idan ya kasance tsakanin liman da mutane ha'idun, akwai wata abun nan katanga au sutura, ko kuma akwai sutura, kamar ga kuna sallah nan liman yana nan, amma kuma katanga ta shiga tsakanin ku, kuma mun kuna bayan katanga shi yana daga nan, ya sallar take au sutura ko kuma wata sutura ko wani labule ne haka. Wa qala al-hasan, Hasan al-basri yake cewa la ba'sa an tusalli wa bainaka wa bainahu naharun, babu lahi kai sallah tsakaninka da liman in ka ko korama ce addakwai. Wa qala Abu Mujlaz yake cewa ya atammu bil imamu an kana bainahuma tariqun aw jida, yayi koyi da liman kin shi koda tsakanin su akwai wata hanya da ta raba su ko kuma akwai wata katanga. Idza sami'a takbiral imam, in yana jin kabbaral liman. Nan Ibn Rajab yake cewa muradul bukhari bi hadzal babi annahu yajuzu iktida'ul ma'mum bil imami wa in kana bainahuma tariqun aw naharun aw kana bainahuma jidarun. Yace abinda Bukhari yake so ya tabbatar mana shine halaccin liman yayi koyi, mamu yayi koyi da liman kin shi koda tsakanin su akwai ta korama ko hanya ko katanga wadda tana hana ganin liman kin, ganin ba shi ba ake bukata, matukar kana jin kabbara. Anan gurin mas'ala bi ce ya kawo ɗaya ta cikin su, ɗaya daga ciki, idza kana bainal imam wa bainal mamumi tariqun aw nahar, in tsakanin liman da mamu akwai hanya ko korama, wannan an kawo halaccin shi akan sura korama daga Hasan. A cikin hanya sura Abi Mijlaz kuma Auza'i daga Sufyan ibn Sufyanu Sauri da Sufyan ibn Uyayna yace atammu fi man fi ihdahuma bi imam al-ukhra, as-salatu ja'iza, suka ce sallar ta halitta duk da tsakanin su akwai tarara. Mabihi qala Sauri, haka Sauri yake faɗa, haka Ibn al-Munzir yace rato a cikin al-Awsat fi Sunan wal Ijma'. Al-Asram ya rawaito da sanadin shi daga Hisham ibn Urwa yake cewa naga babana da Humayd ibn Abdurrahman suna sallar Juma'a da sallar liman a cikin gidan Humaydu, tsakaninsu da masallaci akwai katanga, suna bin sallar Juma'a, amma wasu sun ki wannan. An rawaito daga Lays ibn Abi Sulaym daga Nu'aym ibn Abi Hind yake cewa Umar ibn al-Khattab yake cewa man sallahu bainahu wa bainal imam naharun aw jidar, duk wanda ya salla tsakanin shi da liman akwai korama ko katanga, aw tariqun ko hanya, lam yusallima al-imam, bai yi sallah tare da liman ba. Abu Bakar ibn Abdul Aziz ya huwa buru cikin littafin shi Ash-Shafi, Abu Hanifa ya ki haka, Ahmad ya kasance yana sallah tsakanin shi da liman akwai hanya wadda batta ma kai su ga sahu. Fa in fa'ala faqala Abu Hanifa la tajibu salatu, amma Abu Hanifa ya ce duk wanda ya wannan sallar shi bata yi ba. An rawaito daga ruwaya guda biyu ce annahar allazi yajri fihi sufun katariq, amma koramar da ya kasance jirgin ruwa yana gudu yana tahiya a ciki kamar hanya ne a wajen al-Imam Ahmad, haka aka rawaito halaccin shi kenan, jirgin ruwa yana tahiya wannan kamar hanya, daidai hukuncin hanya yake. Yayi hujja da hadis sallar Anas a cikin irin washarar Juma'a, daga cikin ɗaliban shi akwai wanda suka khassasa abin da Juma'a in an samu yawan cinkoso da matsatsa ba zai samu halarta je kusa da liman ba. Haka mazhabin Ishaq yake, Ishaq ibn Rahuwiya Harbi yake cewa nace ma Ishaq ar-rajulu yusalli fi darihi wa bainahu wa bainal masjid tariqun yamurru fihi an-nas, mutum ne yake sallah a cikin gidan shi kuma ga tsakanin shi da masallaci har ma akwai hanya wadda mutane suna ta wucewa tsakanin shi da liman. Ishaq yake cewa la yujibuni, wannan bai burge ni, ban ba da rangwame akan wannan ba. nace sallar shi tayi yace da tayi da nace maka babu lahi bai burge ni sai in ya kasance tsakanin shi da muta tsakanin shi da zuwa gidan nashi akwai sahun mutane ya kai har zuwa daidai inda gidan nashi yake kenan in an samu jama'a sun kai har inda gidan nashi yake wannan sahu ne ya kai gidan shi ya zama masallacin amma haka kawai daga gidan shi ya bi yace wannan ba zai yi ba nace ma Ishaqa wannan mai tambaye Ishaqa shine Harb ibn Isma'il al-Kirmani babban dalibin Ahmad ibn Hanbal wanda yace da mun gama wannan littafin na aqida littafin shi zan mu shiga ijma'u salaf fil aqida dalibin Ahmad ne yana da yawan tambaya ga Ishaqa kuma da Ahmad Harb yake cewa farajulun sallahu bainahu wa bainahu naharun yajri fihi al-ma to mutunan da yayi sallah tsakanin shi da liman kuma akwai korama ruwa yana ta gudana tsakanin su yace in korama ta kasance jirgin ruwa yana wucewa kada yayi sallah in kuma jirgin ruwa bai wucewa wannan abu ne mai sauki kamar yadda yake cikin littafin Al-Muguni wasu jama'a sun ki sallah bayan liman a wajen masallaci ana sallah bayan shi amma kuma wajen masallaci ba cikin masallaci ba an rawaito daga Abi Huraira da Qais ibn Ubbar suke cewa la juma'ata liman lam yusalli fil masjid yusalli fil masjid babu juma'a ga duk wanda yayi sallah a cikin masallaci wannan a wajen masallaci wa rakhasa ta'ifa wasu jama'a suka yi rangwame sallah cikin harabin masallaci wanda ta gamu da masallacin haraba ce amma da tana liƙe da masallaci cikin su akwai al-Imam an-Nakhai wannan ho ana maganar wanda ya beje yin liƙumma cikin jama'a sahun ba Nakhai da Shafi'i haka nan Malik yake cewa yusalli fi martasala bil masjid min ghairihi yayi sallah idan an samu ya hadu masallacin ya gamu da haraba haka ya ambata cikin muwadda al-Imam Malik daga sika a wajen al-Imam Malik yake cewa kanu ya dafu nuna hujra azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna shiga kewayen annabi alaihi salatu wasalam bayan rasuwarsa suna sallar juma'a a ciki wa kana al-masjidu yadayqu ala ahlihi masallacin kuma yayi kunci ga jama'a kewayen annabi alaihi salatu wasalam laysat min al-masjid ba masallaci bane sai dai kohohin su suna haduwa da masallacin Malik yake cewa fi man salla fi ayi min al-masjid aw fi rihabihi allati tali fa inna zalika mujizun anhu yace duk wanda ya salla cikin harabin masallaci ko kuma cikin kewaye na masallaci wanda ya sadu da masallacin wannan ya wadatar mishi wannan bai gushe ba lamarin mutane haka yake tahin inji Malik babu wanda ya musu aibantawa cikin malaman fiqh Malik yake cewa fa amma darun mugulaka amma gidari hehe wanda ba a shiga cikin shi sai da izini wannan bai kamata ga wani bai sallah a cikin shi sai dai ranar juma'a in yana kusa da masallacin in ba fa inna halaysa min al-masjid dan ba masallaci bane haka yazo cikin tahzibul mudawwana yace dabidin wannan ka'idar dai da za a rike cikin wannan yace amma anna ma yustadraku bi tariqi izni min ad-dur wal hawani tajuzu salati fi duk gurin da ya kasance ana iya shigar shi ba tare da izinin kowa ba wannan ana iya yin sallah a cikin shi ya zamana kuma an bi sahun juma'a amma wanda ba za a shige shi ba sai da izini to wannan ba za a shi sallah da shi ba haka juma'a haka sauran salloli haka asaram ya rawaito daga ruwaya shi ma dalibin Ahmad ne daga Muhammad ibn Amr daga Ibn Abba yace nayi sallah tare da Abdullah dan Abbas cikin kewayen Maimuna matar Annabi alayhi salatu wasalam da sallar liman ranar juma'a kene yake nuna cewa haka yayi mas'alar malamai sun yi bayani sosai akan ta mas'ala ta biyu idza kana bainal mamumi wal imamu ha'ilun yamna ar-ru'ya idan ya kasance tsakanin liman da mamu akwai wani shamaki wanda ke hana ganin liman baka gane shi Bukhari ya rawaito daga Abi Mijlaz yake cewa ya halitta mataka kana jin kabbaran liman kin Abu Hanifa ya halitta haka Ishaqa Ishaqa yake cewa in ka ji karatun shi kuma kai koyi da shi kawai babu matsala zancen Shafi'i ya gabata cewa shi yayi hani game da haka hujjar shi hadisin Aisha Shafi'i yake cewa wannan ya saba ma hadisin makasura wani abu ne daga cikin masallaci yace duk da ya kasance shamaki ne to amma ana lissahin shi cewa cikin masallaci yake tabbatacciyar magana dai in kana in sallafil masjidi wara al-imam lam yashtar dan yar fihi al-imam in mutun yana sallah a cikin masallaci irin babban masallacin nan ko da bai ga liman a shakanta ba cewa sai ya ga liman da sabanin wanda ke sallah wajen masallaci shi dole sai yana jin karatun liman haka daliban al-imam Ahmad suka yi ruwaya bi daga Ahmad cewa wanda yi sallah cikin masallaci yana jin kabbaran liman amma bai ga liman kin haka wala man khalfahu bayyaga wanda ke bayan liman kin ma shin ya inganta yi koyi da shi ko kuwa suka rawaito ruwaya ta uku cewa a ba zai yi koyi da shi ba sawa'un sallama ahu fil masjid aw salla kharija min al masjid duk ɗaya ne a cikin masallacin zai yi sallah ko a wajen masallacin zai yi sallah Ahmad yake wada cikin ruwayatu Hanbal hanbal dan dan uwan shi ne idza sallar rajulu huwa yasma'u qira'at al-imam idan mutun yayi sallah yana jin karatun liman fi darin a cikin wani gida au fi sadain ko cikin wani rihi na gidan shi kana jalika mujizin anhu wannan ya wadatar mushi kenan ka ga mi kuroje tana yana ji daga gidan shi yabbi a wannan ruwaya sallar shi tayi amma cikin haraba Abubakar ibn Abdulaziz kin kitabu Shafi yake cewa wannan ya halitta haraba ta sallah wadda ta hadu da ta masallaci wadda ta hadu da sahu kuma an san kabara yana jin kabara yana jin ruku'u wa Allah ya kunu daru sadu muqaddimul qibla amma da gidan da rihin kasu kasance gaban alqibla suke kuma kas gaban liman kin ne suna gabasin liman mu anan kenan ko kuma ya kasance fawqal imamu saman liman kin ne dan wannan ba zakai koyi da shi ba kuma ba zaka bi shi ba cikin ruku'u da sujada haka haka nan cikin haraba shi yasa mun ga mai ishmawu ya kawo halaccin ulul imamu ma'al imami dan mas'ala ce ta sabani da malamai sun yi bayani sosai akan ta wannan duka asar kin da su kawo ne a ciki al imami yake cewa hadisi na 729 haddathana muhammad haddathana abda an yahya ibn sa'id al ansari an amra an aisha amra daliba aisha ce babba kanat take cewa kanan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ko rasulullahi a nuskha yunaniya ya kasance yusalli min al-layli yana sallah cikin dare fi hujratihi a cikin kewayen shi wajdarul hujra qasir katangar gidan karama ce fara annasu shakhsan nabi sai mutane suka ga duhun annabi alayhi salatu wasalam fa qama unasun yusalluna bi salatihi sai mutane suka tashi suna sallah da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahu sai suka wayi gari fa tahaddasu bi zalika suka ibada labarin haka sallar shi ta nafila da yake da sai gani suka bi shi ta bayan katanga fa qama lailatu husaniya ya tashi daren shi na biyu fa qama ma'ahu unasun wasu mutane suka tashi yusalluna bi salatihi suna sallah da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam suna koyi da shi sana uzalika lailatayn sun aikata ka dare biyu aw salasa ko uku hatta idza kana ba'da zalika har sai ya kasance bayan ukun nan ko biyu jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zamna bi huto ba falamma asbaha jan jama'a sun yi cincirundo an ji cewa ana bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah zakara zalika nasu mutane suka ambaci haka fa kala sai yake cewa wannan sallar shi shi kadai da yake tashi a gidan shi yana nafilfilin shi saboda kwadayin alkhairi garin duka suka taho suke kewayewa suna bin shi da yaji haka nan sai yake hutawa yace inni khashitu an tuktaba alaikum salatal layli ina jin muku tsoran a wajabta muku sallar dare dan saboda yana daga cikin ka'idar shari'a shi ya sani cewa an san dawama akan abu sai Allah ya wajabta musu shi anan wazi hudu mana mahallu shahid ina mahallu shahid din anan cewa sallah tsakaninka da liman in ya kasance akwai shamaki ko katanga yawa nan gurin cewa akai ta bayan katanga suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka gana an samu shamaki tsakanin sa da annabi alaihi salatu wasalam laysa fi hadhihi ruwaya dalilun ala jawazil ihtimam min wara'i jidar yace a cikin wannan ruwaya babu dalili akan cewa ya halitta ai koyi da liman in akwai shamaki a tsakanin su wa baina ru'ya ihtimamihi da yace dan saboda ana akwai kyarara cewa katanga gaje ruwa ce suna ga annabi alaihi salatu wasalam wannan katanga ba za ta hana koyi ba kenan wannan katangar al-imam yake ganin cewa wannan hadisin ba zai zama na hujja ba akan cewa ayi sallah a bayan wannan shamakin da ba a galiman dan nan ana galiman ne sai dai shamakin da ake galiman wannan daban an rawaito wannan daga hadisin Husaymu daga Yahya sai ya takaita akan shi yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujrati wan nasi atamuna bihi min wara'il hujra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah mutane suna koyi da shi ta bayan katanga wannan hadisi ne takaitacce wanda hishi cika hadisin Abrata ibn Sulaiman da Isa ibn Yunus da gairuhuma daga Yahya ibn Sa'id sun ambata cewa jidarul hujra katangan nan ta gidan annabi gaje ruwa ce mutane suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dake cikin hadisin hadisi na biyu cikin mas'alar na 730 yace haddathana Ibrahim ibn al-Munzir inji Bukhari haddathana Abi Fudayk haddathana Ibn Abi Zi'ib an al-Maqburi ana Abi Salama ibn Abdurrahman babu salatul layl babu ne na to babu salatul layl to kenan in babu ne sabon munan dama mun yi bayani ana samun sabanin abin nan nuskha a ciki anan akwai shi cikin Fathul Bari shine kuma babu shi dan ba nuskha yunaniya ba yake amfani babu salatul layl bukhari ke cewa baban sallar dare babu salatul layl ma'ana ibnu hajar yace babu salatul layl fi jama'a manhaji shine baban sallar dare cikin jami'i sallar dare cikin jami'i dan saboda hadisin da ya kawo haka yake nuna inji al-hafiz ibnu hajar al-asqalani hadisi na 730 yake cewa har zuwa karshen sanadin annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kana lahu hasirun ya kasance yana da tabarma yabsutuhu bin nahari yana shinhudatar da rana wa yatajruhu bil layli yana yin lkwaye da ita da daddare fasaba ilaihi nasun sai mutane suke kenan yatajruhu yattakhizuhu hujratan yana rikata a matsayin dan daki albukka fasaba ilaihi nasun mutane suka kewayo zuwa gare shi a wata ruwaya unasun fasaffu wara'ahu suka yi sahu bayan annabi alaihi salatu wassalam irin hadisin da ya gabata ne ma'ana ya hatajruhu shine yattakhizuhu kal hujra yana rika shi kaman matsayin daki wannan shine abin da ke nihi da ya hatajruhu kamar yadda zo cikin hadisi wani hadisin yake cewa ehi tajara azwajan nabi alaihi salatu wassalam ai tahajjabat sun shiga shamaki da yake cewa saba su ne suka kwararo sun komo dan saboda sun yi sallar lisha anan saba shine komowa yayi amfani da cewa komowa dan saboda sun yi sallar lisha ai da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi shi yana qiyamul lailin sai aka kira ka da komowa dan dama sun zo an yi sallar lisha da su kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya fassara hadisi na 731 al-Imam yake cewa haddathana Abdul A'la ibn Hammad haddathana Uhayb haddathana Musa ibn Uqba an Salim ibn Nadar an Busr ibn Sa'id an Zaid ibn Sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan dan kewaye dan daki kala yake cewa hasibtu nayi zatan annahu kala yana cewa min hasirin ta abun nan ce ta tabarma ce yayi shi albuka karama ta tabarma fi ramadana a cikin ramadan fasalla fiha yayi sallah a cikin layali wasu dare raki fasalla bi salatihi nasun min ashabihi wasu jama'a daga cikin sahabban shi suka biyo shi ake sallah falamma alima bihim yayin da ya san da su ja'ala ya qaudu sai annabi ya fara yana zama fasha'a fa kharaja ilaihim sai ya huto gare su ma'ana kin hutawa kamar da ya gabata fa qala sai yake cewa qad araftu allazi ra'aytu min sani'ikum na san abin da na gani na aikin ku na cewa kuna bin baya na sallah fasallu ayyuhan nas fi biyutikum mutane ku yi sallah a gidajen ku fa inna afdalus salati dan mafificiyar sallah salatul mar'i fi baiti sallan mutun a gidan shi illa maktuba sai sallar farilla ku yi a gidan ku kamar yadda yake nuni cewa kada ku riki gidan a matsayin makabarta wannan hadisin bukhari ya huddo shi a cikin kitabul i'tisam daga hanyar Affan daga Wahib daga gare shi yake cewa ittakhazan nabi hujratan fil masjid min hasirin babu wani shakku cewa can a cikin nan ruwaya da muke tare da ita akwai shahu ittakhaza hujratan yace hasibtu annahu min hasirin ba zancen shakku a ruwaya dake cikin kitabul i'tisam wanda za a tarda haka ya huddo shi ta ruwaya Abdullahi ibn Sa'id daga Salim Maula Abi Nadar lafazin hadisin ihtajaran nabi sallallahu alaihi wasallam hujairatan mukhaffada annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki wani albuka dan kewaye wanda yake kewayayye na tabarma sai annabi ya huto yake sallah ya ambaci hadisin wannan hujrar da aka ambata ita ce cikin hadisin Aisha da ya gabata ya an bayyana cewa annabi alaihi salatu wasallam batta hana ganin shi wanda suke bayan shi suna ganin shi Abdullah ibn Lahi'a ya rawato daga hadisin Zaid ibn Sabit daga hadisin Musa ibn Uqba da wannan sanadi Musa ya rubuta zuwa gare shi ikhtasara alhadisi ya takaice hadisin yayi tashifin shi yace ihta jama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan tashifi ne mun ga tashifi abinda ake yin tasfi a sujuwe wata kalma sai kawai hadisin ya bada wata ma'ana daban wannan yana da cikin abinda ake bada misalin tasfi da shi ihta jara tarwaya abdullahi ibn layha yake ce ihta jama aka cire ra aka samu jahi sai abin ya koma cewa annabi yayi kaho cikin masallaci ihta jama yayi kaho cikin masallaci sai aka ce ma ibn layha masjid baitihi masallacin gidan shi yace a masjid rasul masallacin shi dake to ka gani shi har ya gina fahimtar ma akan cewa a masallacin shi wanda wannan mugo fahimta ce da malamai sun yi raddi akan ta tun lokacin shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho cikin masallaci wanda kaho zubda kazamta ne a yi shi a cikin masallacin annabi alaihi salatu wasallam da wannan tasahifi ya kawo wannan ma'ana shi da yace ihta jama babban kuskure ne yayi ihta jara ce ya sauya ta yi tasahifi a ciki wanda wannan lahin tasahifi da kokarin bayyana dalilin tasahifi a dauko wani hukunci a aza wanda ba shi ba yana darar da tutarwa sosai mun taba ba ku labarin nan wanda yace shekara shi 40 bai yi aski bai yi abin nan ba bai aski ba yana tunanin cewa an ranar juma'a na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahallaku nas yawm aljuma'a annabi ya hana mutane su yi kuri ya tahallak shine su yi kuri shi kuma sai ya dauke shi ya halaka shi kuma sai ya dauke shi akan cewa yin aski yace tun inji hadisi nan shekara 40 ban yi aski ran juma'a malamai suka ce kai mu gauka cuci kanka a banza ba wanda ya hana ka kai ka azabtar da kanka nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara eh kamar yadda tsarin mu yake can baya na Ramadan bara in Ramadan ya zo bamu da darasa na fasali na jami'a ma zan mu ci gaba kullun karatu tukan mu na Sahih Bukhari da Sunan Abi Daud da kuma littafin wannan muqama sai dai muqama kuma ita baki zai yi da ita da littafin abun nan littafin Ibn Jama'a wanda zan mu kai zuwa gare shi ina tun bara lokacin da muka sa ta alimi yana cikin niyya ta cewa shi zan musalan saboda shi a wannan mas'ala akan karantar da harkar neman ilimi da sauransu shi jagoran ta alimi ne wannan abun galitan tazkiratu sami'i wal mutakallim fi adabil dalib fi adabil alim wal muta'allim wanda sosai a wannan babin bai bar komai ba wajen karantar da dalibi da bin karatu da yadda ake neman karatu da kama da littafin kama da babu abin da ya bari to shi zai yi baki baki shi da muqama cikin Ramadan insha Allah ta'ala yana samuwa sosai a wannan dai da muke tahiyya kuma da muke intanci.